biyo bayan rubuce-rubuce da kuma zanga-zangar lumana da ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraba suka yi domin bin kadu na gwamnati ta biya su wasu daga cikin haƙoƙinsu da gwamnatin ta yi rubuce ciki a kai har tsawon na shekara 7. Daga ƙarshe dai ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraba sun tsunduma yajin aikin da sai baba ya gani har sai lokacin da gwamnatin jihar ta biya su haƙoƙinsu ta hanyar rufe ƙofar majalisar da kuma hana membobin jihar Taraba shigewa cikin majalisar domin yin zama akan ayyukan jihar Taraba. Bala Ibrahim Yusuf shine shugaban kungiyar ma'aikatan majalisar dokokin Najeriya reshen jihar Taraba wato fasa a takaice shine dai wanda ya mana karin bayani.
Dalili shine ma'aikatan majalisa suna yajin aiki bisa ga dalilin rashin biyan allowance na kayan sawa. A matsayin mu na mutane da suke aiki a cikin majalisa, abin da ya bambanta mu da sauran ma'aikata a wasu wurare shine wannan office allowance wanda ake ba duk mutum da yake aiki a majalisa ko daya a shekara. Yau dinnan mun kai tsawon shekaru 7 ba biya mu allowance na kayan sawa ba. Shin albashin mu in ka kaya? To mu ma muna neman reform.
To ko me ne ma bangaren gwamnatin jihar Taraba za su ci akan wannan batu? Duba da cewa gwamnan jihar Taraba Darius Dickson Ishaku yana kokarin kai kasafin kuɗi na baɗi a majalisar dokokin. Sai ga shi kuwa wannan tarkatarkan takunno kai. Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Taraba Mr. Leon Emmanuel wadda ta ce
abunda kuka yi hankuri da juna ne zai hana ba da biya ba. Na san gwamnati za ta biya ne kawai a ga biya ko kuma da zai so a bar wani bashi a kasa kan nasu din ba. I believe zai biya su. Ne biya ko abin da yake jira ne.
Manazarta akan al'amura ne wa da kullum suka fara sharhi akan batun. Comrade Musa Askira mai sharhi ne akan al'amura ne yau da kullum shi ma ya yi nashi bayani yayin da na yi masa tambaya ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraba sun yi wannan tsari bisa ka'ida kuwa ta hanyar tsunduma cikin wannan yajin aikin da sai baba ya gani.
Wato idan muka duba wayannan hukunci da suka ɗauka akwai fannoni guda biyu. Na farko a dokar Najeriya ta ba da dama zanga-zangan lumana akan haƙƙin da ya kamata a basu. Na biyu idan wannan zanga-zanga bai yi ba za su ɗau mataki a wurin yajin aiki domin a biya musu wannan bukata. To idan muka duba wato kusan abun kunya ne a ce kusan shekara 7 ita gwamnatin Taraba ta san cewa wannan haƙoƙin suna bi ba biya su ba. To ƴan majalisa kuma su ma suna nan sane sun koka wurin su ba biya su ba. To shi yasa yanzu kaga idan suka kulle majalisan ba dama wani harkokin da zai kara tafi a wannan majalisa a ce sai an biya musu bukatar su.
A halin yanzu dai gwamnan jihar Taraba ya kammale dukkan wani shirye-shirye domin ganin ya kai kasafin kuɗi na baɗi a majalisar dokokin jihar Taraba. Sai kuma ga shi ma'aikatan majalisar dokokin jihar Taraba sun shiga yajin aiki na sai baba ya gani kuma sun kankare kofar majalisar da rusheshiyar kwado Lado. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.